They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hope will last a like a day. Although I can't resist the memory of her kiss, I guess she's not for me. Did it?
Da 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 da